More music at houseofsongs.com.
Duniya tana da girma a gaskiya, na shigo ta da kallo tun ina kuruciya. Na yi girma cikinta da soyayya ta gaskiya. Yeah.